Yanayin tsaro a yankin Sahel abu ne da ya kamata a samu canjin al'amura. Wannan shine abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kudurta a watannin baya ta hanyar wasu jerin matakan da aka dauka don fitar da fararen hula daga kangin da suka tsunci kansu ciki a yankin Sahel sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro. Mafari kenan aka buƙaci wasu ƙungiyoyin fararen hula kimanin 50 na Coalition Citoyen pour le Sahel daga ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali su gudanar da bincike domin tantance halin da ake ciki. Bayan zartar da shawarwarin da aka bayar a can baya, shugabar kungiyar APES Niger Rabia Jibo Magashi ita ce ta gabatar da rahoton wannan bincike a gaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a bisa gayyatar ƙasar Brazil mai shugabancin kwamitin sulhu a watan nan na Yuli.
Abin da ya sake dai ba sake wai kirki bace ba, sai abin da ya karu. Tun da yanzu an binciko an gani duka rana ko wata safiya mutum takwas ne ke kashe a cikin harkar wannan ta'addanci a cikin Sahel. Banda wannan, mutanen da suka huta daga gidajen suka shiga gudun hijira ya ƙara da wajen ɗigo 60%. Tun da mutanen da suka tafiye su yanzu kenan ba su da harkar zancen wani noma ko wani kiwo, abinci ya shiga cikin zancen shi ma. Ana zancen mutum miliyan guda da 900 masu buƙatar taimako na shi ne aka kawo zancen resolution trade version ko wanda take cewa a sa mata cikin harkar da za a yi duka din za a yi shawara a sa su a shawara kamo ina son a shawo kan tashin hankali cin hi kowa tashin hankali zamanin da muke da tashin hankali yawancin mazan ko an kashe mazan ko kuma mazan su ma sun tafi ko kuma an kama su.
Binciken ya kuma gano cewa an samu lafawar cin zarafi da kisan da ake zargin jami'an tsaro da yi wa fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba.
Yawan mutanen da sojawa suke kashe su kamar ɗan fararen hula da sojawa suke kashewa shi kaɗai ya rage da 11 ne ya rage. Sun fara kula da ba kwaza a halibi ba tunda sun ga ana ta an yi ta yawan magana akan zance.
A jerin shawarwari kungiyoyin na Coalition Citoyen sun gargaɗi gwamnatocin ƙasashe su bi hanyoyin laluba wajen neman mafitar rikicin ta'addancin da ke ci gaba da tsananta a wannan yanki.
Baiwa a ce kullum mutane suna can suna ta'addanci a ce ba ruwan mutane da su a ce a je a kace su kurin. Ya kamata a nemo su a tambaye su me suke so. A ga abin da za a musu wanda kuma bai yiwa in ka masu ra'ayi a ka masu me ya kamata a yi zancen solution ne mediation da dialogue.
Dama a kwanakin baya wasu kungiyoyin kare haƙƙin mata sun koka a game da yadda 'yan bindiga ke cin zarafin fararen hula musamman mata a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Yayin da a wani zubin bara gurbin jami'an tsaro ke aikata abubuwan da ba su dace ba da aikinsu na waɗanda ke da alhakin baiwa jama'a kariya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.